Hadin na iyayen kudi shi an Kamar ba an zana, in muna murna muna da ma tana ciki ga shahida tana ciki Aisha Billa tana ciki ga Hanifa tana ciki har da Mara Abu na ciki ga Salima tana ciki I'm gonna need a